alturu and the variety.
Amarya,
jarai ni yanki kwaita da loyalty.
Amarya,
kuda identity.
Amarya,
reliability.
Amarya,
ajiya henna to mana ajinjina uwa amarya.
Yare,
yeah.
Ayere yare,
yeah.
Kin katija tu hanga zamu je. Dare da haziki Muhammad Ali muje.
Aje yaro masaba ne biki jinjina.
Amarya.
Bayani za ku iya kiran lambar Ayagi Production domin wakokin biki suna ko birthday ko siyasa ko kuma tallace-tallace ko gayyatar bukukuwa a wannan lamba kamar haka 0911470277 mun gode.